Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalma Si Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 2 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa hukumar jiragen kasa ta Najeriya ta ce har yanzu ba a san inda mutane 21 daga cikin fasinjojin da ke cikin jirgin da 'yan ta'adda suka kaiwa hari a hanyar Abuja zuwa Kaduna ba. Za kuma a ji cewa jami'an tsaro sun kama nau'ukan miyagu a jihar Barnan Najeriya. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin an soshin tambayoyinku. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni da Murtala Faris Sanyin na kan gabatar. Za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan azumin Ramadan. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar kungiyar agajin Red Cross ta kasa da kasa ta saki kokarin kwaso farar hula a wani ayarin motoci daga birnin Mariupol da aka yi wa kawanya, yayin da alamun ke nuna cewa dakarun Rasha na sake haduwa don kai sabbin hare-hare a kudu maso gabashin Ukraine. Tun farko da Rasha ta kewaye garin a farmakin da ta kwashe makonni 5 tana kaiwa, Mariupol shine babban wurin da Moscow ta fi mai da hankali akai a hare-harenta a kudu maso gabashin yankin Donbas. Dabban farar hula sun makale a yankin, yayin da kuma ake fama da karancin abinci da ruwan sha. Kungiyar agajin ta tura tawagarta a jiya Juma'a domin jagoranta wani ayarin motocin bus-bus na Ukraine kusan 54 da kuma wasu motocin don fita daga birnin, amma suka juya da baya suna mai cewa ba su iya fita ba. Rasha da Ukraine sun cimma yarjejeniya su bude hanyoyin jin kai da yawa a lokacin yakin don ba da damar kwashe farar hula daga garuruwa, kuma sun sha tsira wa juna yatsa idan aka fuskanci matsala a aikin kwashe jama'ar. A yau Asabar, babban hafsan sojan Pakistan yayi Allah wane da harin da sojojin Rasha suka kai Ukraine, ya kuma bukaci ba tare da bata lokaci ba a kawo karshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa karamar kasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da janar kamar Javed Bajwa yayi wa Moscow, ta sha bamban da ta Prime Minister kasarsa Imran Khan, wanda ya ce Islamabad ba za ta tsoma baki a fadan ba, ya kuma kicciccar matakan shugaba Vladimir Putin. Farmakin Rasha akan Ukraine abin takaici ne sosai, yayin da aka kwashe dubban mutane, miliyoyin wasu kuma suka yi gudun hijira. Bayan haka an lalata rabin kasar ta Ukraine. Abin da Bajwa ya faɗa kenan a wata tattaunawar tsaron ƙasa da ƙasa a Islamabad. Janar ɗin ya jaddada goyon bayan tattaunawar gaggawa tsakanin dukkan ɓangarorin don warware rikicin. Ya kuma jinjinawa 'yan Ukraine don dagewar da suke yi a yakin da Rasha. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon bayanai sun fito game da 'yan Belarus da ke taya Ukraine yaki sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani bangaren fafutukar 'yantar da tasa kasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rasha. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarho ranar Talata da ta gabata, mataimakin kwamandan dakarun Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadin su ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine, wacce ya ce tana da kimanin dakaru 450 zuwa 500. Vadim Kabunchuk na bataliyar Kastus Kalinowski ya ce karin dubban wasu na neman shiga rundunar tasu ta shafin da suke ɗauka ma'aikata a yanar gizo. Rundunar bataliyar Kalinowski ta fara kafuwa ne a Kiev bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Bataliyar na amfani da shafin Telegram na Advent Warriors don yada labaranta da kuma hotunan ayyukanta. A yau Asabar, jami'an tsaron Isra'ila suka kashe wasu 'yan bindiga uku 'yan kungiyar mayakan Falasɗinawa a wani altaba da suka yi a yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan kasar sun ce wani bangaren 'yan ta'adda ne da suka kai hare-haren ta'addanci akan jami'an tsaro a baya-bayan nan, kuma ga dukkan alamu suna kan hanyar zuwa kai wani harin ne. Jami'an Isra'ila hudu sun jikkata a altaban. Kungiyar mayakan ta tabbatar da cewa Falasɗinawa uku mambobinta ne. Hankali dai ya tashi ne a makon da ya gabata bayan wasu munanan harare da Larabawan suka kai a Isra'ila. Jama'ai sun yi gargadin yiwuwar samun karuwar harare a daidai lokacin da musulmi suka fara azumin watan Ramadan a yau Asabar. Lokacin da a baya ake samun karuwar tashe-tashen hankula. A ranar Talata da ta gabata, wani dan bindiga ba Falasɗini ya harba mutane biyar har lahira a birnin Bani Brak na Isra'ila kafin ƴan sanda suka kashe shi. Haran harban ya sa adadin waɗanda Falasɗina suka kashe a Isra'ila kaiwa 11 a cikin mako guda.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma zamu fara ne daga Najeriya inda hukumar jiragen kasa ta kasar ta yi wani bayani ciki har da na adadin mutanen da har yanzu ba a san inda suke ba daga cikin fasinjojin da aka kaiwa hari akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Madina Dauda gare ki.
Karin bayani da ke cikin sanarwar na cewa ingantattun fasinjoji da ke cikin jirgin su 362 ne, a ciki an tabbatar da lafiyar fasinjoji 170 yayin da fasinjoji 21 suka ɓace. Sanarwar ta ce hukumar ta samu wannan adadin ne daga bayanan ƴan uwan waɗanda abin ya shafa. Ohiriya ya ce an dakatar da zirga-zirgar jiragen ne saboda irin barnar da aka yi a hanyar jirgin da kuma domin girmama waɗanda suka rasa ransu. Amma ga mai lura da al'amuran yau da kullum, Hannatu Aqilu tana ganin sai an duba yadda mahukunta ke gudanar da wannan harka na zirga-zirgar jirgin ƙasa.
Gwamnatin nan ta yi rawan gani saboda ta assasa abinda shekara 40 da suka wuce mun manta da shi. Mu da dama muka yi makaranta da mu mun san jirgin ƙasa, amma daga baya sai aka zo aka rasa ta kamar ma ba a taɓa yin ta ba. Banda layin dogo da ake gani, to an zo an samu yanzu an sa wannan jirgin ƙasa, sai ya zama kuma an rabu da waɗannan abubuwan an kyale su sun lalace. Yanzu alal misali wai an yi platform na online da ake yin ticket, sai ya zama na an sai da ticket 50 amma 30 ne kawai ya zama suke online, 20 babu lissafin su. To in har ba a iya kulawa da wannan ba, maganan wani wai a ce ana neman na'ura wadda wani za ta rinka duba abubuwa a ƙasa. Ni anan ina ganin shugabannin nan ya kamata a yi musu tambaya mai kyau.
Shi kuwa maganin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce akwai abin dubawa sosai a harkar tsaron ƙasar.
Tunda ake gwamnati a Najeriya ba taɓa gwamnati makareciya irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba dangane da abin da ya shafi harkar tsaro da sauran waɗansu abubuwa, tunda alƙawarin da ta yi babu wanda ta iya cikawa. Waɗannan bayanai ƴar manuniya ce take nunawa yana ƙara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa, kuma da irin sakaci da gazawa da rashin sanin ciwon kai irin na ita gwamnatin da kuma ita kanta hukumar wato zirga-zirgar jiragen ƙasarin. Saboda ai in muka dubi yawan adadin mutanen da aka ce sun ɓace, da yawan adadin waɗanda aka ce sun mutu, da yawan adadin waɗanda aka ce ba a gano su ba har yanzu, da kuma za mu gane cewar wato su waɗancan ƴan fashin daji ko ma wanda suka kai harin sun ɗebi mutane kenan da yawa waɗanda har yanzu ba mai tabbacin adadin su. Abubuwa ne guda biyu, abin da ake cewa wato sabotage da kuma negligence.
Hukumar a cewar sanarwar tana matukar bayar da haɗin kai da jami'an tsaro da tuni suka fara aiki bisa umarnin shugaban ƙasa na yin duk mai yiwuwa don ceto waɗanda suka ɓata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, har yanzu muna Najeriya inda jami'an tsaro suka kama nau'ukan miyagu a jihar Borno, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ya yi bayani a rahoton Haruna Dauda.
Because there are some rape cases, homicide cases.
Ya ce waɗannan mutanen ana zargin su ne da aikata laifuffuka kamar laifuffukan fyaɗe da laifin kisan kai da safar miyagun mukamai sun haɗa baki wajen satan mutane da dai makamantansu. ASP Sani Kamilu ne shi ne kawai kira rundunar 'yan sandan jihar Borno.
Mun ci nasarar cafke tuna Clement Asu wanda ya ce mana shi daga jihar Cross River yake, wanda mun kama shi a moto park da su harshashai da su wukake da su wimbi yana kokari ya isa faran su zuwa jihar Benue. Mun kama harshasai na anti-aircraft guda 126, mun kama light ammunition guda 222, da kuma empty magazine na AK-47 guda 2, da RPG propellant guda 4. Mun samu wani kara kuma na wani bawan Allah mai suna Zakariya Yahu, wanda ya ce mana shekaran shi 46, kuma ya ji ya mama wata mata yar shekara 92 ya mata fyaɗe. Akwai case na mai wanda ta yi yunkurin ta yi safaran ɗa wanda sunanta Bilkisu Ali, wanda ana mata lakabi da Kofi, kuma shekaranta 22.
Ko waɗanda aka kame ana zargin me ke cewa?
Bilkisu Ali.
To me kike ya kawo kina?
Akwai wani mutum da lokacin ya ce mun kame shi yarinya. Ina kwanduga sai na ɗauka yarinyan na kai mishi.
Anan kina zaman yar gudun hijira ne?
Eh.
To kuma kika dauki dan wani kina so ki sai da ma wata wanda baki santa ba. Haka ne?
Ni da ban sani ba.
Ya garba.
Me ka kawo kana?
Kinnafa.
Me kai wa kai kinnafin?
Ado.
To me yasa kai kama shi kana kokarin yin garkuwa da shi dan ba kudin fansa?
Kudin kudin ne kawai ne.
Zakariya.
To me kai aka kawo kana?
Mun kama an da sokuwa.
Amma da gaske ne?
Ina gaske ne.
To me yasa ka je ka danda wannan sokuwa?
Hali ne na shedan da kuma sai.
Wasu da dadin yan sandan jihar Borno ta kame kenan, tana zarga da aikata laifuffuka daban-daban da kuma aka gurfana da su a gaban manema labarai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida dan mutan biyu, yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah, a yau ina so a mun karin bayani akan makaman nukiliya ko makaman kare dangi. Shin menene ma makaman nukiliya? Kasashe nawa ne a duniya suke da wannan makaman? Ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu? Kasashen da ba su da irin wannan makaman ba zai yi bane su mallake shi? Ko an taba harba wannan makaman a duniya? Mai tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu, Najeriya. To idan Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na saurare, an dace wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya, wanda ya ce
lalle mai tambaya ya yi tambaya da dama. Na farko yana tambayan menene makamai kare dangi, wato nuclear weapons. Lalle makamai kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce. Makamai ne masu karfin zafi sosai, wanda za a ce bomb ne, amma bomb ne mai zafi, zafin da zai kone, irin kone wanda zai kai degree na Celsius na miliyon daya ko biliyon daya. Zafinsa, kai tunanin zafin ruwan da ya tafasa a wuta kawai, zafinsa yana kaiwa 100 degree Celsius ne yake zafin nan yake tafasa, wanda baka isa ka kai hannunka ba. To wannan makamai bomb na kare dangi wanda ake kira nuclear, wuta ne yake amar da shi, da zafinsa ya kai 1 billion Celsius. Duk inda aka zubar da shi, duk abin da yake da rai a wannan wurin, daga samansa zuwa ƙasarsa, konewa zai yi ƙurmus, kuma zafin yana nan har shekaru da dama, illan zai biyo su shekaru da dama. So wato lallai wannan bomb din ne mai karfi sosai, wanda ba taba yin sa a duniya ba har zuwa yanzu. An yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a kasashe wanda suka ci gaba, irin su America, England da sauran wasu kasashen duniya da Rasha, suna da wannan makaman kare dangi da ake cewa nuclear weapons. Shine tambayan sa na farko, wato menene nuclear. Tambayan sa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makaman kare dangi. To lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makaman kare dangi. Rahotanni da kuma research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya. Gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan 200, wato 193 ko 94, kasan kusan 200, amma kasashe guda tara suke da shi. Na farko shine kasar Rasha, wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya, wato makaman kare dangi. Suna da shi kimanin 5,977 a duniya, ƙasa da take binta da samun ƙarfi da kuma yawan wannan abu nuclear ko makamai gare dangi ita ne kasar Amurka wanda take da 5428 sai kuma kasar China ita ne na uku wanda take da 350 sai kasar Faransa da kuma kasar UK United Kingdom wato England da sauran kasashe da suka biyo su a baya wato irin su Israel Pakistani India da kuma North Korea kaga wannan kasashe guda tara su suke da wannan makamai gare dangi a duniya wato muna da Russia America Faransa China England Israel Pakistan India da kuma North Korea wanda yake karfi wanda yake da yawa a duniya su ne Russia wanda kuma yake da karami daga cikin su ita ne wato kasar North Korea to wannan tambaya na biyu kenan tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai gare dangi gaba daya a duniya to lalle makamai gare dangi an girgiro shi ne lokacin da muke cewa yakin cacar baki da yake a duniya wato Cold War period around 1940s da aka gama Second World War America ta tashi tana nan gefe daya ita Russia ko Soviet Republic ita kuma tana nan a gefe daya aka raba duniya kashi biyu kowanne yana tuhumar gefe daya wato wannan ana kira yakin cacar baki America ita ce ta dauki ragamar mulkin wato demokradiya da kuma capitalism a wannan lokacin ita Soviet Republic kuma ita ta tafi da ra'ayin yan gurguzu so aka raba duniya kashi biyu ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin America wato capitalism so a wannan lokacin kowani gefe daya suna marmarin kowa kokari yake ya samu makamai gare dangi domin kota kwana wato deterrence sun yi an same shi da yawa a duniya amma da baya sun su da kansu suka gane cewa lalle wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba zaman lafiya ba za a samu a duniya ba sai suka koma suka rarrage suka ce to kada wani kasa ta sake samu kai dai a takaice yanzu abinda yake da shi a duniya gaba daya in ka hada daga Russia din zuwa ita kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya ana da makamai gare dangi 12,700 abu da kai ta wasu yan kai a wani rubuce zaka samu ana cewa akwai shi 13,000 a duniya amma mafi inganci shine ana da 12,705 a duniya wanda farko na gaya ma Russia ita tace a gaba sai kasa na biyu kuma ita ce America wanda take bin Russia da wannan kayan fada tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana kokarin kirkiro wayannan abubuwa a duniya ko kuma kasashen da basu da shi zasu iya su yi ne to wannan tambayan babu ba zai yi ba shekarun baya lokacin da aka gama yakin cacar baki duniya suka duba lalle in an ci gaba da kirkiro wayannan makamai gare dangi zai iya kawo wa duniya matsala akai wani treaty na non-proliferation of nuclear weapons wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga waɗanda ba su da shi sun shiga cewa su ba za su taba nema su yi ba wanda suke da shi kuma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu din a wannan lokacin aka samu rage har yanzu muna da aka dawo guda 12,000 din a da sun kai 60,000 a duniya in ka hada amma kasashen da suke da su suka rage nasu waɗanda ba su da shi kuma sun dauki alkawari ba za su taba yi ba kasashe 191 suka yi wannan wanda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun dauka kare wannan su sake karawa ba to yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai sake nema yayi ba wanda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi za su aje ba sake yin wani ba haka duniya take tafiya har zuwa yanzu don haka ita Russia tana gaba America tana binza suna da kayan su suna aje amma ba wanda zai sake kare nashi kuma kasashen da basu shiga ba su ma ba za su yi ba kaga irin su Nigeria mun shiga wannan treaty ba mu sake cewa mu muna bukatar mu samu nuclear ba in har zaka tuna ma Afghanistan da Iran har tana neman ta kawo ta yi nuclear abin na gasarta amma America da sauran kasashe duniya suka ce ba su isa ba domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai gare dangi ba don haka an yi treaty kuma America tana tabbatar da cewa duk kasan da ta riga ta saka hannu to bara ta bar su ta yi wannan makamai gare dangi ba haka muke tafiya zuwa yanzu tambaya sa na karshe da yake cewa an taba amfani da ita lalle an taba amfani da makamai gare dangi a duniya amma so daya ko so biyu aka yi da su a wani kasa guda daya kasar Japan duk dai lokacin Second World War din ne ake fada wato yakin duniya na biyu inda Japan tana gaba-gaba America tayi a samu sassauci wurin kawo ƙarshen wannan fadan ya gagara sai President Trump wato wannan shugaba America na wancan lokacin yayi order a sake bomb din wannan na nuclear a kasar Hiroshima da farko inda aka daga wannan bomb 1945 aka zuba ya kashe mutane da dama wajen mutane 200,000 da wa'ansu yan kai aka kashe a wannan bomb din guda daya da aka yi a Hiroshima da Nagasaki kasashe guda biyu cikin kasar ba kasashe cities guda biyu Hiroshima and Nagasaki cikin kasar Japan aka zuba wannan bomb din America ne kuma ta zuba bomb nata a wannan wuri shine ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba aka kashe-kashe da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na gama zafin da yake da shi din har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin Hiroshima da Nagasaki inda aka zuba wannan bomb din zaka san zafin sa har yanzu illan yana nan a wannan wurin shine ma ce sa duniya tun lokacin ta dauki alkawari bara a sake barin wani kasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba domin yana kawo illa a duniya gabaki daya bayani da zan kara kai shine wato nuclear lalle an yi ta shekaru da dama kuma kasashe suna yin sa ne da niyyar samu mafaka wurin abinda yake cewa deterrence international politics don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da yakin tatar baki ya kai inta tsakanin America da ita kasar Russia wato Soviet Republic a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama kasa guda ta rabu har zuwa kasashe 15 wayansu kasashe da suke karkashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR kasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana karkashin wannan kasar to a lokacin akwai inda da yawa kasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wurare amma fa da aka rarraba ta zo ta dauki kayansa gaba da ta gudu da su akwai kasar Belarus da kuma Kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta aje kayanta amma daga baya ta zo ta dauke su duka ta mai da su gidanta cikin Russia wato a hirkutansu don haka Russia ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a kasashe 15 har yanzu a duniyar nuclear Russia ita take gaba kuma makamai na kare dangi ita take gaba kayan fada har yanzu tana nan a gaba da America don haka mutane su sani fada da ake yanzu a Ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda Russia ba za ta iya ta bari ba ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsan da muka bashi
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bayar da umarni Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai to yanzu kuma ga shirmu na gaba
wasanni a takaice
Wannan zarta sha'anin kullun kafa a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi da ma shawarwarin su kan kasawar kasar na samun gurbi a gasar kullun kafar cin kofin duniya Najeriya ta yi kunnin doki ne da Ghana da ce 1-1 a wasa na biyu na fitar da gwani a makon jiya lamarin da ya baiwa Ghana din damar tsallakewa bayan da wasansu na farko a birnin Kumasin Ghana ya karkare da kunnin doki ba wanda ya zura kwallo lamarin ya tunzura dubun dubatar 'yan Najeriya da suka makare filin wasa na Mushira Biola a Abuja wanda suka fansama a filin wasan tare da farfasa kayayyaki tuni dai mai horar da ƴan wasan kasar Augustine Gabon yayi murabu daga mukamin sa a farkon makon nan biyo bayan dimbin zarge-zarge da dora alhakin akan kasawar sa na sarrafa ƴan wasan kasar kamar yadda ya kamata yayin da kuma hukumar kwallon kasar ta rusa sauran tawagar masu horar da ƴan wasan to sai dai ya ciro ma Alhaji Mai wani tsohon dan wasa kuma mai fashin baki kan lamuran wasanni na ganin an baro kyau turan haihuwa
kaga tun lokacin da NFF a Gabon ya je African Cup of Nations ai ba mu tabuka abin kirki ba saboda bamu sabuka abin kirki ba da kansa yace ya ajiye mukamin sa na koci na kasar nan, amma kuma ban san dalili ba da yasa bayan mun dauko mun dauki kwangilan koci dan kasar Portugal Bature wanda zai zo ya koyar mana da yaran mu wasa, sai aka zo aka ce ai NFF ta bada sanarwar cewa lalle lalle ita ta fasa wannan kwangila da ta dauko na wannan mutumin kasar Portugal din, sai dai shi Egabon ya ci gaba da coaching ɗan wasan mu na Najeriya. To tun daga wannan lokacin ai za ka ga cewa lalle lalle ita NFF ta fito da ta dauko wani salo na kashe wasan Najeriya, saboda ai duk abin da kake yi in kai abu mai kyau ne za a ce ka ci gaba da yin sa, amma in baka yi abu mai kyau ba ai ana wari a ce ka gyara ne ko kuma a sallame ka kawo wanda zai yi abu mai kyau. Lashi ta wannan da zan bayar gwamnati in ba ta rusa wannan NFF da muke da shi a karkashin jagorancin Ahmadu Finik nan ba, to babu wani abin kirki da zamu saba tabukawa a cikin.
A halin da ake ciki kuma kasar ta Ghana ta same fadawa a rukunin H na gasar cin kofin duniya ta bana da za a fafata a Qatar. Kasar ta Ghana za ta haɗu ne da kasashen Portugal da Uruguay da Korea ta Kudu inda za su fafata a matakin na rukuni. An saka Ghana a gurbin mataki na hudu tare da kasashen Kamaru, Canada, Ecuador da Saudi Arabia a bikin shata da dawalin fafatawa na gasar da aka gudanar jiya Juma'a a Qatar. Rukunin da ake hasashen zai fi kowane zafi shine rukunin E tare da kasashen Spain da Germany da Japan da kuma wata kasa daya da ba a kai ga fitarwa ba. Akwai gurabu uku da ba a kai ga kammala tantancewa ba na gasar ta bana, inda za a buga wasan fitar da gwani tsakanin Costa Rica da New Zealand domin cike rukunin na E. A Turai kuma za a buga wasan fitar da gwani tsakanin Scotland da Ukraine, inda zakara a cikin su zai mai gurbi daya a rukunin B tare da kasashen Ingila, Iran da Amurka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaishe ka, yanzu kuma bari a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan wato azumin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ندي سنانا يحيى كما متشي نيكي وندا كي ده سنا اكابو كابو a cikin garin birnin Kwani bisa ga wannan watan Ramadan da domin shi watan azumi wata ne wanda Allah ya kebe musulmi shi, mun sani akwai rahama cikin shi, akwai gafara cikin shi, akwai azurfa cikin shi sosai da sosai. Saboda haka yan uwa musulmi gaba ɗaya nake jan hankalin duka musulmi wannan wata duk wanda Allah ya gwada mashi wallahi ya samu babbar rabo. Saboda haka a jajirce ayi ibada, a roki ainihin lafiya da kuma zaman lafiya cikin ƙasa, saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkice.
An amfana da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
A yau asabar kungiyar agajin Red Cross ta kasa da kasa ta sake kokarin kwaso farar hula a wani ayarin motoci daga birnin Mariupol da aka yi wa kawanya, yayin da alamu ke nuna cewa dakaran Rasha na sake haduwa don kai sabbin hare-hare a kudu maso gabashin Ukraine. Tun farko da Rasha ta kewaye garin a farmakin da ta kwashe makonni biyar tana kaiwa, Mariupol shine babban wurin da Moscow ta fi mai da hankali a kai a hare-haren nata a kudu maso gabashin yankin Donbas. Dabban farar hula sun makale a yankin, yayin da kuma ake fama da karancin abinci da ruwan sha. A yau asabar babban hafsan sojojin Pakistan yayi Allah ware da harin da sojojin Rasha suka kai a Ukraine, ya kuma buƙaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da Janar Kamar Javed Bajwa yayi wa Moscow, ta sha babban da ta Prime Ministan ƙasarsa Imran Khan, wanda ya ce Islamabad ba za ta tsoma baki a faɗan ba, ya kuma kicciccikar matakan shugaba Vladimir Putin. Sabon bayanai sun fito game da ƴan Belarus da ke taya Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani ɓangaren fafutukar ƴantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta, da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rasha. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarho ranar Talata, mataimakin kwamandan dakaran Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadinsu ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine, wacce ya ce tana da dakaru kimanin 450 zuwa 500.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muryar Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.